بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم Juma'a bakwai ga watan Ramadan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1438 insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu a wannan masallaci wanda muna karatu cikin littafin Allah Al-Qur'ani mai girma kuma muna karatu ne a cikin suratul Anfal mun tsaya a karatun da ya gabata a aya ta 63 ko da hudu kai mun tsaya a aya ta 63 a cikin suratul anfal insha Allah ta'ala zamu tashi aya ta 64 a wannan sura bi iznillah kafin ci gaba da karatu ga tambayoyin da aka turo wannan bayan yayi sallama yace tambayar sa ita ce lokacin sallah yayi an kira sallah kuma ana lecture a aji yaya dalibi zai wannan zai dalibai in sun fita sai su yi jam'i in sun fita sai su yi sallan jam'in su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam wasu mutane ma'abuta noma manoma sun zo sun kawo masa bayani cewa daidai lokacin da la'asar take shiga suna ayyukan gona to yaya za su yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su rukhsan cewa za su iya karisa ayyukan su sannan sai su zo su yi sallan su don haka yawanci aka riga su yin sallah su kuma saboda suna wannan ayyuka saboda maslaha na gyaran kuma lokacin sallah yana da fadi kuma za su yi wannan jam'i saboda wancan uzuri da ya rike su to za su iya zuwa sai su yi sallan jam'i bayan sun fito wallahu ta'ala a'lam wannan bayan yayi sallama yace Allah ya gafarta mana baki daya yace ya sa karatu a waya yana ji yana maimaitawa shin yana da lada kamar wanda ya bude alqur'ani yake karantawa ko lada na ko ladansa bai kai nasa ba babu wani mutum a duniya tun daga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da ake iya tambayansa wane yana da lada kaza wane kuma yana da lada kaza ya iya fada ba zai iya ba babu mutum da ya san wannan Allah subhanahu wa ta'ala ne kawai ya san wannan abinda kawai ayoyi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suke koyar da mutane shine ikhlasi da kuma mutaba'a wato wanda yafi kowa samun tsarkake niyyarsa a lokacin da zai yi wani aiki na ibada ya kuma fi dacewa da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan shi yafi kowa lada kawai shine abunda abunan mutane suke iya tsayawa a kai amma akwai tarin lada da yawa ga wanda zai iya sauraron karatun alqur'ani ta waya yana kuma maimaitawa ya danganta da irin zarafin da yake gaban mutum wani zaka samu ko yana wani sana'a da hannunsa ko yana gurin sana'arsa ko yana tuka mota ko yana tuka mashin ma ya sa abinda zai sa a kunnensa wannan earpiece din yana jin abinda wayansa take karanta masa na ayoyin alqur'ani to kaga wannan yana wasu ayyuka ne da hannunsa sannan kuma yana ji kuma yana maimaitawa da bakinsa yana muraja'an karatun alqur'ani akwai alkhairi da yawa a ciki daga kowane abu yana da daidai lokacin da yanayin amfani da shi yake iya faruwa mutum zai iya bude qur'ani ta waya ya karanta zai iya sauraron karatun qur'ani yayi muraja'a ta waya babu laifi cikin wannan alheri ne kawai an samu karuwa technology ya karu sannan kuma in mutum kuma yace ya bude alqur'ani ya karanta yana da lada shi mai tarin yawa kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana bambancin su kuma shine karfin yi domin Allah da kuma dacewa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin yi ne wallahu ta'ala ala wannan bayan yayi sallama shi kuma yace tambayar sa ita ce menene hukuncin azumin wanda yayi mafarki irin na saduwa da mace yayin azumi har babu komai akan sa saboda wannan takaddun sun yi yawa masu irin wannan tambayoyin an yi ta yin irin wannan tambaya din babu komai akan mutum don yayi mafarki da rana a cikin azumi azumin sa ba abin da ya same shi illa kawai wanka ya zama wajibi akan sa matukar yayi nuzuli ma'ana matukar yayi releasing mani shikenan zai wanka amma azumin sa yana nan babu komai akan sa insha Allah ta'ala yana neman addu'a a taya shi da addu'a domin yana fuskantar matsaloli a karatunsa yace wannan ko bayan yayi sallama yace shin zai iya daukan azumi alhali bai yi wankan tsarki ba ya halatta za a iya kwana da janaba ko mutum yana da azumi ana an wayi gari har an gila sallan asuba alfijir ya keto amma da janaba a jikin mutum don haka ya wayi gari yana azumi ba zai ce ba zai sha ba sai ya gaggauta wanka don ya je ya samu sallah babu laifi cikin wannan yayi tambaya ta biyu yaushe ne ake daina cin abinci yayin sahur lokacin da alfijir ya keto da zaran alfijir ya keto ya haramta a ci abinci in dai alfijir ya keto ya haramta a ci abinci akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yayi maganan halarcin cin abinci misali mutum ya tashi a makare yana shan abun sha ko yana tsakiyan wato misali shan ruwa sai aka kira sallah wanda yake tabbatar da cewa alfijir ya keto in mutum yana cikin shan ruwa ne ba zai tsinka ruwan ba mana yana cikin shan ruwa ashe lokaci ya cika kawai sai ya ji kiran sallah ya halatta gare shi ya karisa shan ruwansa wannan hadisin wasu sun dauke shi suka yi amfani da damar da ta wuce yadda malamai suka yi bayani a kansa sai a ce in mutum ya farka shine wata tambaya da aka yi a kwanan baya ko jiya ko shekaran jiya cewa ya kara minti uku ko ya kara minti biyar yana cin abinci sai kaga akwai hadisi zahiri wadda amma hadisin malamai da suke magana a kansa shine mutum ba zai tsinke abun da yake na abun amma mutum ya kai loma bakin sa ya sake dauko wata ko kuma har ya gaggawa ya debo abinci da sauri cikin minti biyu ko a'a wani yana cin abinci a lokacin da ya riga ya haramta a ci abinci saboda haka irin waɗannan hadisai yawanci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke da alaka da fiqhu yana da kyau a rinka bin diddigen malamai da suka fassara tun daga sahabbai da tabi'ai yau wallahu ta'ala alam don haka wannan lokacin daina cin abinci shine daga zaran alfijir ya keto nassin alqur'ani ya nuna haka haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wallahu ta'ala alam yau ina amsa wannan kuma yayi yace tambayarsa ita ce idan mutum yana jan mata sallah a sallan isha da tarawihi idan za su fara sallan isha'i shi zai tada ikama ne ko kuma wata ce a cikinsu za ta tayar sannan idan ya kammala karanta fatiha shin su matan a bayyane za su ce amin ko kuma a zuciya ai ko maza ne mutum yake wa limanci haƙƙinta da ikaman nasa ne shi liman yau liman kawai zai iya zuwa ya tada ikama kawai sai ya ce a daidaita sahu a kabbara to balle ko mata saboda haka sai ya tada ikama shine zai tada ikama idan an zo gurin amin malamai da yawa da suke cewa almar'atu kulluha aura ba tare da istithna'i ba a wancan riwaya sun ce hatta sautinta don haka idan ya karanta fatiha kawai za su ce amin a sirrance sashin malamai sun tafi kan cewa maza ma akwai inda akwai sashin malamai da suke tafiya cewa mazan ma za su yi amina sirrance ne ba a bayyane ba amma wannan kauli ne wanda aka rinjaye shi marjuhi kauli ne marjuhi amin a bayyane ake yo amma mata in sun ce amina sirrance sun yi daidai wallahi ta'ala alam duk da cewa akwai maganar sallu kama ra'aytumuni usalli wannan ya hada maza da mata gaba daya ya hada maza da mata gaba daya to amma meye miqdarin bayyana bayani lance i karatu a bayyane ko kuma a ce amin a bayyane me gurgurdan cewa amin a bayyane din shine kawai mutun ya jiyar da kansa idan mutun ya jiyar da kansa shine yayi karatu a bayyane ba kamar yadda mutane suke in an tashi za a ci ko sallah zai wasu in sallah ta wuce su suka yi suna ta daga murya a cikin masallaci alhamdulillahi rabbil alamin arrahman wani ma yana yi wani ma yana sai a so mai shawwashe juna hatta assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah a guraren da aka yi nisa cikin ilimi da wuya ka ji irin wannan daga gurin mamu liman ne zaka ji ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kowa ya ji amma sauran mutane ba assalamu assalamu shikenan yana ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum shikenan na riga na ji kana kuma a bayyane ne assalamu alaikum in ka je irin guraren da suka yi nisa cikin karatu yanzu da zaka je jami'ar musulunci ta Madina kai sallah ai ba zaka taba jin wani ya ce ma assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah liman ne kawai zai fada liman in ya fada kowa zai ji cikin sai kace assalamu alaikum wa rahmatullah to haka karatu in na tashi zan yi karatu a bayyane kawai alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu kaga ina karatu a bayyane ina ji ko me nake fada amma in ni liman ne to ana so in ce alhamdulillahi rabbil alamin kowa ya ji a masallaci to amma in kai ba liman bane kawai ka ziyar da kanka shikenan yawa yasa sai kaga mutanen mu wani ya shigo masallaci kuna cikin sujjada sai ka ji wani ya zo Allahu akbar kawai sai ka dago daga sujjada ba ka sani wai shi ya shigo zai shiga sallah maimakon kawai yana shigo a ce Allah shikenan ya shigo a ce Allah shikenan ya ji yadda kansa ya yi fassara ya yi kabbara a bayyane amma ina mu komin mu da ƙarfi ƙarfi a ce yansu Allah ta'ala alam yawa yi nan ba ƙwarai ba wannan bayan ya yi sallama wannan bayan ya yi sallama ya ce yana son a faɗa masa hukuncin shan taba kam haram ne ko kuma ba abunan hukuncin shan taba kam haramun ne ko kuma babu laifi hukuncin shan taba haramun ne sannan kuma ya ce menene hukuncin shan taba shine mu sake maimaitawa haramun ne Allahu a'lam to insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu daga aya ta 64 cikin suratul anfal muna fata Allah ya samu dace na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرم المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب
Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam hasbuka Allah Allah ya isan maka duk makirci mai makirci yaje ba zai iya da kai ba Allah shine gatan ka shine nasiruka wa muayyiduka wato shine mai taimakon ka shine mai karfafa ka mai goyon bayan ka ba kai kadai ba ma wa manittaba'aka minal mu'minin wadanda suka bi ka mu'minai suma Allah subhanahu wa ta'ala ya isan musu ba wanda ya isa ya ci nasara a kansu ya ci galaba a kansu sai dai kawai za a iya samun jarrabawa wani lokaci su samu jarrabawa don Allah ya jarraba su ya tace su ya tsantsame su ya tsarkake su daga sauran zunubai da suka yi amma Allah ya yi alkawari shi ya isan musu kuma ya isan mu annabinsa sallallahu alaihi wasallam don haka sahabbai Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar musu cewa shi ke tsaye a kansu kuma ba wanda ya sai taba su don haka Allah ya saki cewa ya ayyuhan nabiy ya kai wannan annabi harribil mu'minina ala alqital zaburar da mu'minai zaburar da su ala alqitali bisa yaki bisa jihadi su fita domin Allah don dauka kalmar Allah wannan dabi'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin ta sahabbai suna masa biyayya misali lokacin da aka dawo daga yakin Khandaq an fita yakin Khandaq ghazwatul ahzab lokacin da wasu mutane suka fita Makka suka je suka ja hankalin Abu Sufyan cewa ya shiryo tawaga suka fita wato abuna Banu Nadir da Banu Qainuqa da suka tafi suka je yankin wajen abuna Khaybar suka zauna sai suka ɗebi mutane suka yi mitin suka ce su haɗu su je su haɗa runduna wadda wannan rundunar ba yadda za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tinkare ta suka je suka tattaro mutane daga Makka aka haɗa runduna Abu Sufyan ya yadda zai fito da gwarazan mutane ba su gushe ko ina ba sai Gaspan suka je Usman daga buna Gaspan suka yaudari kafirancan suka lallabe su su ma suka shiryo runduna suka ce sun yadda a je a yaki annabi sallallahu alaihi wasallam suka koma gurin Banu Qainuqa suka ɗebo runduna yanzu saura Bani Qurayza suka zagaya gurin Bani Qurayza aka tura annabari ya je ya rinka lallaban su su ma suka warware alkawari aka hada rundunar da ba taba yin irin ta ba shi yasa ake cewa ghazwatul ahzab wato yakin rundunoni daban-daban wadanda suka fito don gamawa da annabi sallallahu alaihi wasallam da suka fito suka zo labari ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam Salman al-Farisi radiyallahu anhu ya bada labari a tona Khandaq aka yi ganuwa aka tona rami ta yadda aka kewaye Madina duk kofofin da za a iya shigowa ba dama a shigo to a wannan lokaci bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shagara da wa'incan rundunoni Banu Qurayza kuma sun yi alkawarin zaman lafiya da shi ashe sun warware alkawari suka taho ta can shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa in ja'ukum min fawqikum tatan ga abokan gaba wa min asfala minkum ta kasa kuma gabashin kudancin Madina su ko Banu Qurayza sun warware alkawari sun taho mutum wajen 800 suka fito daga cikin su suka doso Madina annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana wancan bangare da haka suka iso Madina da nufin yakan mutanen Madina kuma da ayaki annabi sallallahu alaihi wasallam an yi musu alkawari in an rusa daular musulunci aka ga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to za a ba su a bangare kaza da guri kaza da guri kaza zai zama nasu suka yadda da wannan suka warware alkawari tsakanin su da annabi sallallahu alaihi wasallam to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi wajen wata guda mafi karancin riwayoyin da malamai suka yi shine Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi kwana 27 suna fiskantan abokan gaba ta can. Aka gama yaki, Allah ya aiko iska, aka karya rundunar kafirai suka watse suka gudu. Bayan sun watse sun gudu, su Abu Sufyan suka tafi. Annabi sallallahu alaihi wasallam suna dawowa a hanya suka yi sallan azhar. Da suka yi sallan azhar suka shigo garin Madina. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance al'adansa da ya dawo sai ya fara shiga masallaci, yayi sallah yake shiga gida. Ya shiga masallaci, yayi sallah, ya shigo gida, yana ɗakin Ummu Salma. Ya shiga ɗakin ta, ya ɗebi ruwa, ya wanke hannayensa don ƙuran tafiya da kafafuwansa. Ya zo ya rataye takwabinsa, sai ga mala'ika Jibril. Mala'ika Jibril ya ce masa, innal mala'ikata lan taba'a aslihataha. Mala'iku fa ba su aje makamansu ba. Don haka kuma kun san cewa ba ku kuka kori kafirai ba inda kuka dawo yanzu. Don haka Allah ya aiko ni in gaya maka, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yusalli anna al asra illa fi bani quraiza. Ya ku sake fita bayan sun yi wajen wata guda a can, yanzu kuma ka sake cewa su sake fita kuma su tafi. Bani quraiza sun warware alƙawari, ku je ku same su. Kar ai wani yayi sallar la'asar sai ya je bani quraiza, wanda duk yayi imani da Allah da ranan ƙarshe kar yayi sallar la'asar sai a bani quraiza. Annabi sallallahu alaihi wasallam aka sake kiran shelan cewa a sake dawowa. Yanzu ba suka dawo, wasu sun kama hanyar gida, wasu ma suna masallaci ba su yi ba, wasu sun je gida kenan, sai suka sake jin cewa ana sake kira. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a dawo. Ana dawowa aka taru, sai ya ce Allah ya aiko mala'ika Jibrilu ya gaya mu in gaya mu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yusalli anna al asra illa fi bani quraiza. Daga nan suka sake fita kuma sai tafiya. Kaga wannan sune asalin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam masu biyayya gare shi. To shine Allah yake ce masa, ya ayyuhan nabiyyu, ya kai annabi, harribil mu'minina 'ala al-ita, zaburar da mu'minai akan yaki. Duk lokacin da kafirai suka ce ba za a yada addinin Allah ba, kuma ba za a zauna lafiya ba, to nan zaburar da mu'minai su shirya su fita, li izazi kalimatillah, don a daukaka a bayyana karfin girmar kalmar Allah subhanahu wa ta'ala. A farkon lokaci Allah ce, in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200. In kun je yaki, in aka samu mutum 20 waɗanda suke masu haƙuri a cikinku, waɗanda suke iya juriya su yi haƙuri, to su tsaya, yaghlibu 200, za su rinjaye mutum 200 na kafirai. Ma'ana in kafirai su 200 ne, musulmai su mutum 20 ne, to kar musulmai su ja da baya. Ma'ana in kafirai sun ninka musulmai 10 a farkon lokaci kenan, ba dama musulmai su gudu. Guduwa a wannan lokacin laifi ne. Yawa, wanda duk ya gudu a lokacin da kafirai suke ninki 10 na musulmai, to nan yayi laifi. Saboda Allah subhanahu wata'ala ya san imanin as-sabiquna al-awwaluna. A wannan gurin as-sabiquna al-awwaluna yake magana da su. As-sabiquna al-awwaluna sune waɗanda suke irin su Abubakar, irin su Umar, irin su Usman, su Ali, su Talha ibn Ubaidillah, Abdurrahman ibn Auf, Zubair ibn al-Awwam, Sa'id ibn Zaid. Waɗannan duk suna cikin as-sabiquna al-awwalun. Abdullah ibn Mas'ud yana cewa, ra'aytuni sadisu sitta laysa ala wajhi al-ardi muslimun ghayruna. Ina tinoran da nake gani na ni ne na shidan mutun shida, babu wani musulmi a doron duniya in ba mu shidan nan ba, tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To waɗannan sabiquna al-awwaluna, ƙarfin imanin su ya sa za su iya jure mutum ɗaya tinkari mutum 10. Shine ma'anan magana al-abuna, in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200. Sannan Allah ya ce, wa in yakum minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru. In ko akwai mutum 100 a cikin ku, to don an samu 1000 daga cikin kafirai, to kar ku razana. Mutum ɗaya a madadin mutum 10 ba gudu ba ja da baya. Wannan a farkon lokaci kenan. Kaga inda ba don ƙarfin imani ba, a lokacin da suke ƴan kaɗan, lokacin ne ya kamata a yi musu sauƙi, a ce musulmi ɗaya tinkari mutum 2. Amma sai gashi lokacin da ake samun ƙaruwa, wasu suna musulunta, to lokacin ne kuma Allah ya yi sauƙi. Amma lokacin da su ƴan kaɗan ne amma dake Allah ya san karfin imanin su a wannan lokacin don irin su ne waɗanda aka rinka dora dutse akan kirjin su ana canya su a rana su Bilal ana canya su a rana irin su Yasir ana kashe su ba sa dawowa da baya daga abin da suke kai na addinin Allah su Ummu Sharik matan su da mazan su a daure su a gana musu azaba ana nada musu nau'i na azaba an daure su cikin rana masu gadinta suna cikin inuwa Allah subhanahu wataala ya sauko mata da ruwa daga sama ta sha kaga wannan yana nuna karfin imanin su a wancan lokacin don haka sai zamanto Allah ya san za su iya tinkarar mutum da zai iya tinkarar mutum goma don imani ake bukata na farko kafaffe sannan tukun janibul askari sai an samu janibul tarbawi a samu imani ya kahu tsari ya kahu sannan tukun a zo ga matsayin rike makami amma lokacin da ba imani akwai rauniya cikin imani to ba abin da za a iya amma an samu cikakken imani to shi yasa Allah da ya san as-sabiquna al-awwaluna za su iya shi yasa sai ya bar su wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan min alladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun domin su kafirai mutane ne la yafqahuna ba sa fahimtar maganar Allah balle su yi aiki da ita to lokacin da kuma aka samu karuwan musulmai kaga yawan adadin musulmai ya karu amma karfin imanin su akwai bambanci wadanda suke as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansari min ahli badar sun fi kowa karfin imani as-sabiquna al-awwaluna wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya fada as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansari radiyallahu anhum wa radu an وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ كذا السابقون الأولون سوتنتين الله يرجع يفتح متعين سو أهل بدر أهل بدر دوك صار جتكين سابقون الأولون دوك دتيا أكو سابقون الأولون وين دوس كي جنين بسويت متشون بس كم متشون تدريبا wanda suka yi hijira hijiratain ila al-habasha sannan suka yi hijira zuwa madina to daga baya aka zo aka tafi ahlu badar su suka fi kowa samun matsayi domin duk wanda ya halarci yakin badar duk abin da zai yi a baya Allah ya yafe masa kuma idrika la'alla Allah ittala ala ahli badar fa qala i'malu ma shi'tum anni qad ghafartu lakum wanda duk yayi abin da yayi inda ya taba halartan yakin badar Allah ya yafe masa sai ahlu bayati ridwan suna da matsayi domin Allah subhanahu wataala ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubay'unaka tahta ash-shajara Allah ya yadda ga mu'minai lokacin da suke maka mubay'a a karkashin bishiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulu an-nara ahadun bay'a tahta ash-shajara wannan riwayan imamu muslim hadisi ingantacce babu wani daya da zai shiga wuta daga cikin mutum 1400 waɗanda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubay'a bay'atul ridwan to waɗannan mutanen suna da bambanci da waɗanda suka musulunta bayan su hatta da cewa ko sun zama sahabbai akwai waɗanda sun musulunta ne bayan fatihu makka akwai waɗanda sun musulunta qabla fatihi makka amma ba da bay'atul ridwan irin su Khalid bin al-Walid ya musulunta kafin fatihu makka amma bayan bay'atul ridwan bai halarci bai'at ridwan ba yana matsayin musulmi ba sai bayan bai'at ridwan sai musulunta amma kafin fatihu makka Abdurrahman bin Auf kuma ya musulunta cikin mutum 10 da suka musulunta tun farko mutum 10 ne kadai a duniya musulmai yana cikin su Abdurrahman bin Auf don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa Abdurrahman fil janna yana cikin aljanna shi da aljanna ne yana daga cikin asharatul mubashirin bil janna shi yasa lokacin da aka samu sabani tsakanin Abdurrahman bin Auf da Khalid bin al-Walid ya faɗi magana mai kaushi akan Abdurrahman bin Auf sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasubbu ashabi kar ku yadda ku rinka zagin sahabbai na yana magana da Khalid bin al-Walid ba sahabi bane sahabi ne amma seniority Abdurrahman bin Auf ya riga shiga musulunci Abdurrahman bin Auf yana cikin sabiquna al-awwaluna ila al-islam yana daga cikin muhajirun yana daga cikin ahlu badar yana daga cikin ahlu bay'atul ridwan Khalid bin al-Walid duk bai samu wannan ba sai bayan bay'atul ridwan tukunna ya musulunta shi yasa da ya faɗi kalma mai kaushi kadai tare da cewa shi sahabi ne akan Abdurrahman bin Auf annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasubbu ashabi, ku daina zagin sahabbaina. Law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balaga mudda ahadihim wala nasifa. Da ɗayan ku zai ce yadda bisalin dutsen Uhud na zinari bai kai rabin muddin ɗayan su ba shi su sahabbai in ya ciyar. Wannan yana ga yawa Khalid ibn al-Walid ina ga sauran mutane kuma wanda ba tabi'u tabi'ina ba na ƙarshen zamani, wasu ma ba kaushin magana suke faɗa ba, zagi suke ƙwalo-ƙwalo akan sahabbai. Idan Khalid ibn al-Walid manzon Allah ya faɗi magana sallallahu alaihi wasallam a dalilin sa, wanda shi Khalid ibn al-Walid din fa shine wanda manzon Allah ya masa takin suna da cewa Saifullahil Maslul, yace wanda duk takobin Khalid ibn al-Walid ya sare kansa bashi ga aljanna shine fa wannan. Amma da ke musuluntansa sai ba da bai'atu ridwan, sai bayan bai'atu ridwan tukunai musulunta kafin fitowar Makka, amma da ya faɗi magana akan wanda shi yana daga cikin sabiqunal awwaluna ahlu badar al muhajir ahlu bai'atu ridwan, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasubbu ashabi law anfaqa ahadukum mithla uhudin zaban ma balaga mudda ahadihim wala nasif. To kaga idan an ga yawa Khalid ibn al-Walid wannan ashe gairuhu aula wa ahra, wanda ba Khalid ibn al-Walid ba ya fi cancantan karye yadda ya taɓa mutuncin sahabi, ba maganan zagin sahabi ba, duk sahabin da aya ko hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falala kai tsaye da bakinsa sallallahu alaihi wasallam akan wannan sahabin, sai wani mutum ya sifanta shi, ko ya sifanta shi da wauta, ko ya sifanta shi da son kai, ko ya sifanta shi da son wani sectionalism, son ƴan bangarensu, ko ya sifanta shi da wani abu tribalism cewa yana son ƴan kabilarsa kawai. Duk wanda ya sifanta sahabin da hadisi ya zo daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam, ingantaccen hadisi, yana faɗin falalan wannan sahabin. Sannan wani daga cikin mutane ya sifanta shi da wani abu na naƙasu, ko sifanta shi da cewa yana nuna bambancin sashi, ko yana nuna bambancin kabilanci, ko kuma yana rowa, ko kuma yana da saidi, ko kuma yana da wauta. In mutum ya faɗi wannan ya kafirta. Haka malamai sun yi ijma'i, wanda duk ya faɗi wannan akan hadisi ko wani abu makamancin wannan, mutum ya ce wancan sahabin marowaci ne, alhali annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa faɗan hadisi ingantacce akan sa wajen yabonsa ko faɗan falalansa, ko ya ce wancan sahabin politically bai iya siyasa ba, to wannan shi ma ya kafirta. Ko kuma ya ce wancan sahabin yana da wauta. Malamai sun yi ijma'i, in dai manzon Allah domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wane kaza, kai ko a zamanin yanzu ka zo ka ce yana da wauta. Misali ɗaya, Muawiya ibn Abi Sufyan, bari mu bada misali da Muawiya ibn Abi Sufyan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Muawiya, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi, ya Allah sanya shi ya zama hadiyan shiryayye, mahdiyan mai shiryarwa, wahdi bihi kuma ka shiryar da mutane da shi. Kaga wannan falala ne ko kushewa ne ko yabo? To in wani a zamanin yau yaga cewa Muawiya ibn Abi Sufyan, bayan ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a kansa tun shekaru sama da 2000 da suka wuce, sai ga wani a yau yake ganin Muawiya ibn Abi Sufyan yana da wauta, ko a siyasance, ko yana da rowa, ko yana da son danginsa, ko yana da kaza, ka faɗi wannan maganan. In mutum ya faɗa akan mutum, yabo ne ko kushewa? Kushewa ne, naƙasu ne ga wanda aka faɗi haka a kansa, ko ba haka ba? To wanda bai faɗi naƙasu akan sahabin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaba, to yana kalo da manzon Allah kenan. Manzon Allah yana cewa Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wa hadi bihi, ga dan Najeriya kuma yana cewa a wannan mutumin kaza ne, to da manzon Allah kake kalo. Wanda duk kuma yake kalo da manzon Allah, ya kawo wani abu da yake contradicting abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, wannan mutumin ya kafirta. Amma in ya faɗa ne bisa rashin sani, to sai a sanar da shi. In aka sanar da shi, sai sake maimaitawa anjima, ya zama kafiri, cikakken kafiri. To wannan shine abin da yake game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka dole mutane su sani, domin wannan ayoyin Allah yana yabon su ne, yana cewa ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu, ba ma kai ba, wa manittaba'aka minal mu'minin, wannan sune sahabbai. Waɗannan sahabbai din sun jefa sun cafe, su ƴan aljanna ne dukan su gaba daya, duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ƴan aljanna ne. Allah ne ya faɗa cikin alqur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal, su Abdurrahman ibn Auf kenan, ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu, min ba'du su Abu Sufyan, Abu Sufyan su sai bayan abin da fatawar Makka suka musulunta, domin ran daren fatawar Makka ya musulunta, washe gari aka yi fatawar Makka, da wasu sabai da yawa wanda suka rinka musulunta a wannan ranar, su waɗannan darajar su daban da wa'incan wanda su da su aka yi ta gwagwarmaya. Turan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, Allah ya aiko ni da saƙo, suka musulunta. Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, Allah ya aiko ni, fa kazzabtumuni, kuka ƙaryata ni, wa qala sadaqta, yace kai gaskiya ya manzon Allah, wa saddaqani, ya gaskata ni, wa wasani bi malihi wa irdihi wa hayatihi, yayin ya bani kansa, ya bani dukiyarsa, ya bani rayuwarsa, ya bani mutuncinsa. A lokacin da kuka watse, Abubakar ya karbe ni, ya tsaya a kusa da ni. Kuka gudu, Abubakar ya tsaya kusa da ni. Wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana fadin wannan ne lokacin da aka samu sabani tsakanin Abubakar da Umar radiyallahu ta'ala anhu. Umar radiyallahu ta'ala Abu Umar ne da gaskiya a wannan sabani na rayuwa din da ya faru. Sai Umar yayi fishi. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada, me yasa Umar ba zai yafewa Abubakar, Abubakar ya ji dadi ba. Yace shin ka manta Allah ya aiko ni, wa kazzabtumuni, kuka ƙaryata ni, wa saddaqani Abubakar, Abubakar kada ya gaskata ni, kuka watse, kuka gudu, kuka yi mun gaba, kuka yi gaba da ni, Abubakar shi kadai ya rungume ni, kuka watse, kuka daina taimako na, Abubakar shi kadai ya bani dukiyarsa, ya bani rayuwarsa, ya bani mutuncinsa. Anan ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Umar, hal antum tariku li sahibi, ya ambace shi sahibi, kamar yadda Allah ya ambace shi, iz yaqulu li sahibihi, shi kadai ne Allah ya ambace shi sahabi. To wanda wannan falala ta bayyana gare shi, sai wani yace zai yi gaba da shi. Wannan ƙarya yake, wani gaba za ka yi da shi? Bayan yana can cikin yaddar Allah, kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kansa da aka binne shi setin irjin manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam, kan Umar radiyallahu ta'ala anhu setin irjin Abubakar Siddiq, haka aka jera su a kabari a saɓe da juna. Wazirahu qidman thumma Uthmanu larjam wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahu sa'aliyun halifu al-khair lil khair yumnahu سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. توين ان كيكي غبا دسو مكن يمي ده هنكلي العشرة المبشرين بالجنة واولهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه وثانيهم عمر رضي الله تعالى عنه با غبا ده وين كو كاي غبا دسو كو كاي غبا دسو سنا كان cikin kabari kuma Allah ya yadda dasu da Allah bai yadda dasu ba da bas kwanta kusa da kabari kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kadai ne suke dakin Aisha radiyallahu ta'ala anha tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya yarda da su, sun jefa sun cike. Saboda haka kar ka bata aqidarka, ko ka bata addini, ko ka bata abin da kake tunani saboda wasu abubuwa da suke rubutawa ko da turanci ko surutai a cikin tarihi ko wani abu, suna duba kurakure. Kai kana duba kurakure a yanzu? Har yanzu kai abin da ya ishe ka ba bai ishe ka ba? Na matsaloli ta ko ta ina kana duba kurakuren sahabbai waɗanda manzon Allah ke tare da su ko yaushe? In ka ji an ce ma kharaja Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai ka ji an ce ma'a Abubakar wa Umar, jalasa ma'a Abubakar wa Umar, kana jalisan ma'a Abubakar wa Umar. Kuma sannan sirkansa ne fa su, wannan ya bashi iya, wannan ya bashi iya, duka a matsayin mutanen manza, sirkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma kowanne daga cikin yayan mala'ika Jibrilu ya zo ya ce, hazihi zawjatuka fid dunya wal akhirah. Aisha radiyallahu ta'ala anha, Annabi sallallahu alaihi wasallam, Abubakar ya malaika Jibril ya zo masa da Aisha a cikin bargo tana rufe, yace wallahi lokacin ban sanki ba, amma bayan na aure ki fa iza anti anti, sai gashi ke ce wanda aka zo mun da ke tun ban aure ki ba. A cikin bargo malaika ya zo yace wannan matarka ne duniya da lahira. Hafsa radiyallahu ta'ala anha, malaika Jibril ya zo yace wannan matarka ne duniya da lahira. Sannan ga iyayensu Abubakar da Umar, ko yaushe suna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan sai mutum ya ce ya tsallaka kowa sai su zai taba. To ya kamata a mai da hankali, musamman masu karance-karance da duba abubuwa. Dukkan sahabbai tun daga kan Abubakar radiyallahu ta'ala anhu har na ƙarshen sahabbai wanda ya riga, wanda ya ƙare na ƙarshen rasuwa shine Abu Tufayl, tun daga kan Abubakar Siddiq har zuwa kansa, dukkansu gaba ɗaya suna iya yin daidai, suna yin kuskure. Ka sa wannan a ranka, za su iya yin daidai, za su iya yin kuskure, kuma dukansu ba masumai ba ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai shine masumi. To in da suka yi kuskure, sai ka ce Allah ya gafarta musu shine walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wannan shine ka'ida ga wanda suka biyo bayan sahabbai haka Allah ya yabe su hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin ba don gogarmaya da suka yi da tsayuwa akan addinin Allah ba ina yaushe addinin musulunci zai zo Gombe ku duba nisan tsakani yaushe addinin musulunci zai je China yaushe addinin musulunci zai je Indonesia yaushe addinin musulunci zai zagaya su Australia duk akwai musulmai ka je America har Northern America akwai musulmai a ko ina a duniya akwai musulmai wa'annan sahabban su suka tsaya suka jajirce bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka rinka fita a Madina suna yada addinin musulunci Bilal ibn Rabaha radiyallahu ta'ala anhu ya fita yana yada musulunci wata rana ya kawo ziyara Madina lokacin khalifancin Abubakar Siddiq radiyallahu anhu lokacin kiran sallah yayi Abubakar ya ce kira mana sallah yana kwalle kiran sallah duk aka fashe da kuka a Madina don me an cino rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau ga Bilal yana kiran sallah amma ba manzon Allah bane zai fito a yi sallah wayannan mutane da suka ya suka bada rayuwarsu suka yi aiki wa addinin Allah mutum ya tsallake zo yana tuhuman su a yau ko da fadin miyagun maganganu a kansu ko da fadin abin da bai dace ba mai da hankali saboda haka sahaba Nabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan Allah ya ce radiyallahu anhum wannan ya ishe mu kawai a ina ne aka ce radiyallahu anwa ne duk duniyar nan in ba sahabbai ba Allah ne ya fada ko ba a isa goge ayar ba ya riga ya fada kawai kuma ayan tana nan sai dai ba Qur'ani mutum zai karanta ba Allah ta radiyallahu anhum kana neman kuskuren su kai ne in kana neman kuskuren su zaka yi musu hisabi ne wanda zai musu hisabi ya ce radiya anhum ya yadda da su to kai kuma da baka yadda da su ba me zaka yi kabarin su zaka je kai magana je ka gurin mana ka gani yau ka je ka ga inda za a yi da kai can ba kasa ce ta marar doka ba yawa saboda haka ba yanda kai iya da su shine kawai sai ka yadda da abinda Allah ya yi musu na falala kar ka yi hasada in za ka yi hasada ma gwanda ka rinka yi dan kusa kusa in ma har sadan nan ma dai haramun ne ba ka zo kana tambayar mutum wai me ya aqida sa ina ruwan ka da aqidar mutum kai din waye tukunna me ka sani a aqida har kaje tambayar me ya aqida wani kai me ka sani a aqida littafai nawa ka karanta a aqida su wai malaman ka a aqida a tauhidi wani littafi ka karanta nan ma shaykhul aqida wanda suka wallafa kake tambayar aqidan wani wani yana tambayar aqidan sahabbai ma to a dinga tsayawa dan kusa kusa din wannan da sauki Allah subhanahu wataala yana magana yana yi ba sahabbai ina cewa ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital harridil mu'minina 'alal qital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 wa in yakum minkum 1000 wa in yakum minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun allati al'ana khaffafallahu 'ankum allati al'ana khaffafallahu 'ankum yanzu kam an saukaka muku ba daye tinkari goma bane an saukaka khaffafa Allahu ankum wa alima anna fiikum da'afa ku duba fa da suna yan kadan Allah bai ce wa alima anna fiikum da'afa ba amma yanzu tunda yawa ka san ana karuwa yawa yana karuwa to akwai wanda shi kawai ba ruwan sa yawa ne shi yasa manyan malamai magabata su ba yawa suke bi ba Imam al-A'mash Sulaiman al-A'mash rahimahullahu ta'ala idan yazo zai bada hadisi idan sa baya gani sosai sai tambayi wanda yake masa jagora ce sun taru da yawa ce eh to an cika sosai sai koma cikin gida ce to a koma kai ba zai hadisi ba saboda me in kaga an taru da yawa to wasu sun zo fi sabilillah wasu suna tsaye fi sabilillah kowanne zaka kyautata masa zato ya zo fi sabilillah amma wani kawai shi zai je zauna ne haka zai iya kawo barna akwai wanda shi kuma zai je zauna duk abin da kake faɗa na alkhairi ba shi yake so ba kuskure kawai yake so ya dauka haka abin yake kowa da yanda yake niyyar kowa kuma akan sa za a tashe shi Allah ya kiyaye mutum ya je gindin inda ake fassara alqur'ani ya zauna wai yana jiran ya ji anyi kuskure ya dauka yayata Allah ya kiyaye mu zama haka me yin haka Allah ya shirye da shi wasu haka suke ko aje a zauna a tattauna to yanzu ya zamu yi da shi ko kuma ya zamu yi da kaza a ya za yi da kaza a ailan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana haka Allah subhanahu wataala ya tsara abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon Allah ba abun da ya same shi sai da ya gama al'ana kaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'afa yanzu Allah subhanahu wataala ya saukaka muku wa alima anna fikum da'afa ya san akwai rauni tattare da ku don haka daga yanzu Allah ya san kuna shan wahala a ce mutum daya tinkari mutum goma, Allah ya san akwai wahala a cikin wannan. To don haka yanzu Allah ya ce fa in yakum minkum mi'atun sabiratun, in an samu mutane daga cikin ku sahabbai mutum 100 masu hakuri ya ghalibu mi'ataini, to su tsaya su yi karo da mutum 200. Amma da zaran kafirai sun haura 200, alhali mu'minai mutum 100 ne kadai, mana ninkin su biyu inda sun wuce dublin din su, to shikenan ya halatta mu'minai su ja da baya. In dai suka zarta su ko da mutum 1 ne ya haura ninkin su, to ya halatta. Amma da fa sai in sun ninka su 10 fa, amma duk da haka dole su tsaya. Amma yanzu Allah ya ce wa'alima anna fikum da'afa, don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in mutum 100 masu hakuri suke aka same su, to za su iya tsayawa su tinkari mutum 200. Wa in yakum minkum alfun, in ko aka samu mutum 1000 a cikin ku yaghlibu alfaini bi'iznillah, ku duba ba Allah yana mai da al'amarin duka abun a hannun Allah yake, nasara a hannun Allah take. Yaghlibu alfaini bi'iznillah, za su rinjaye mutum 2000 bi'iznillah, da iznin Allah. Allah ce wallahu ma'as sabirin, sab hakuri yana daga cikin laduba a wajen jihadi, hakuri da jajircewa da juriya da tsayawa. Wallahu ma'as sabirin, Allah yana tare da masu hakuri. Allah ya samu zama masu hakuri. Na
ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقل في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.
الله سبحانه وتعالى ما كان لنبي bai dace ba ga wani annabi an yakuna lahu asra, a ce yana da fursunonin yaƙi, hatta yuskhina fil ard, har sai yayi gwagwarmaya da faɗita shi cikin jihadi a doron ƙasa. Turiduna arada dunya, kuna son kawai dan abun da za a samu na rayuwar duniya. Wallahu yuridu al-akhirah, to Allah kuma lahira yake nufi da ku. Duniya ba komai bane, bai damu da ita ba. Duniya kuka damu da kudan samu ku kara karfi, a'a, shi kuma Allah abun da ya damu da shi shine ku samu lahira ku dace. Allah samu samu lahira mu dace. Wallahu azizun hakim, Allah mabuwayi ne cikin duk abun da yake tsara, ba wanda yake rinjaye shi. Ga garau ne, ga karfi, ga mulki, kuma hakimun ga hikima. Da wuya a samu mutum ga mulki, ga karfi, ga komai da komai, ko ina shi kadai ne a samu kuma akwai hikima. Za ka same shi ko alfahari, ko zalunci, ko danne na ƙasa. Yawanci ga mulki, ga ƙarfi, ba wanda ya sai taɓa shi, to sai ka same shi da danne na ƙasa. Yawa, inda duk aka yi ku yi abun da za ku yi, ba za a yi kaza ba, shikenan. Amma Allah ga ƙarfi, ga mulki, ya gagari kowa, kuma hakimun mai cikakken hikima ne, ba wuta tattare da Allah. Duk tsarin Allah daidai ne, babu gyara a ciki. Wanda ya ce zai gyara tsarin Allah, in aka yi masa wa'azi bai daidai na ba, ya ce zai gyara, ya kafirta. Saboda haka addinin musulunci tsarin Allah ne, tsarin Allah kuma Allah shi hakimun ne, mai hikima cikin tsarinsa. Kowane abu da Allah ya tsara daidai ne. In ka ji ka cikin rashin lafiya, daidai ne a gurin Allah, akwai hikima cikin haka. Ran da mutum ya ji ba kuɗi sosai a aljihunsa, ko ba kuɗin gaba ɗaya, akwai hikima cikin haka, tsarin Allah ne. In aljihun ya cika da kuɗi ma, akwai hikima cikin haka, tsarin Allah ne. To duka haka abubuwan suke gudana, akwai daɗi, akwai wahala, akwai tsanani, akwai sauƙi, duk wannan tsarin Allah ne. Kuma Allah hakimun ne cikin tsarinsa. Wannan ayan dalilin saukanta da ita da wadda take biye da ita, da ma wacce take biye da ita har ita ma, dalilin saukansu shine cikin asara ko usara Badar, wato fursunonin yakin Badar. Lokacin da aka kama su, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sahabbansa, yanzu ya za a yi da su, an kama mutum 70. Cikin mutane 70 da aka kama akwai Abbas, ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam, babban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mutanen da na san tilasta su aka yi, suka fito yin yaƙi, amma ba sun fito da nufin yaƙan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Bayan an kama fursunan yaƙi, Annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare sai bai yi bacci ba. Aka ce me ya faru ya Rasulullah? Umar yana tambayansa, yace ina tina ammi Abbas bafana Abbas Abbas an daure shi har daurin da aka yi masa ya ci kafansa yace ina jin haniniyansa a yanzu haka sai Umar radiyallahu ta'ala anhu yace ya Rasulullah ko in je musu magana sai yace je ka sai je musu magana da je musu magana sai aka sassauta sai aka cire abunan daurin Abbas radiyallahu ta'ala anhu sai Umar yake cewa wallahi nayi burin Abbas ya musulunta a wannan lokacin sama da Al-Khattab ya musulunta babansa ba ina burin Abbas ya musulunta sama da Khattab ya musulunta ba don komai ba saboda yadda naga tashin hankali a fiskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cikin tashin hankali ba wai don tsabar son danginsa ba a'a ba ga su Abu Lahab ba su Abu Jahl wayannan ma dubba fanunsa ne amma su dake tantiran kafirai ne Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake su kuma ya bayyana cewa za su mutu guri kaza za a kashe wani za a kashe wani amma Abbas ba shi da nufin komai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yana son musulunci Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi wannan ya san wannan Allah ya sanar da shi saboda haka ya sanya Annabi sallallahu alaihi wasallam yake jimamin maganan Abbas radiyallahu ta'ala anhu to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shawarci sahabbai me kuke gani game da waɗannan usara din sai Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yace ya Rasulullah waɗannan mutanen duka dangin mu ne mutanen mu ne jama'ar mu ne ni ina ganin akai a karbi fidiya kawai ko a karbi fansa a sake su Umar radiyallahu ta'ala anhu shi kuma yace ya Rasulullah kazzabuka wa aduka wa akhrajuka sun ƙaryata ka suka yi gaba da kai suka fidda kai fadrib a anaqahu kawai ni ina ganin a doke wuyayensu kawai sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai shu can anjima sai yace Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci bayinsa yayi musu dabi'u kala daban-daban Allah ya halicci ya kai Abubakar kai kama da abunda Annabi Isa alaihi salam yake fadi yace abunda Annabi Ibrahim yake fadi kai kama da abunda Annabi Ibrahim yake fadi yace fa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim wa man asani fa innaka ghafurur rahim kaga sai Annabi Ibrahim ya roka wa mutane rahama tare da cewa sun saba masa yace kuma kai kama da abunda Annabi Isa alaihi salam ya fada shi ma Annabi Isa yana da taushin hali da tausayi wannan ya nuna Annabi Ibrahim yana da tausayi Annabi Isa ma yace in tu'azzibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim kaga shi ma sai ya tausaya musu sai ta ya kai Umar kai kuma kai kama da Annabi Nuhu alaihi salam ko Annabi Musa alaihi salam Annabi Musa alaihi salam yace rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adhab al alim Annabi Nuhu kuma yace rabbi la tazar ala al ard min al kafirina dayara yace don haka kai Umar kai kama da waɗannan annabawan Allah ne kai kuma Abubakar kai kama da waɗancan annabawan Allah ne don haka Allah yakan halicci bayinsa da bisa tsarin da yake ɗabi'antar da su wani yana da laushi da tausayi wani kuma yana da zafi da abuna dukan su bayin Allah ne an samu annabawan Allah masu irin wannan ɗabi'u an samu annabawan Allah masu irin wancan ɗabi'u to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya tafi wasu daga cikin sahabbai sai suna cewa akwai ra'ayi na uku wanda Al-Hafiz Ibn Kathir ya ambata ra'ayin Abdullah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala anhu wanda ya Rasulullah wai na fursunonin yaƙin ai sun fito sun yaƙe ka saboda haka ya kamata ai muna cikin jeji ne babu cin itatuwa shi ra'ayinsa ba a kona su ne wasu bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shiru ya tashi wasu daga cikin sahabbai suka ce ra'ayin Abubakar zai dauka wasu suka ce a ra'ayin Umar zai dauka wasu suka ce a ra'ayin Abdullah ibn Rawaha zai dauka ba a san wanne zai dauka ba to shine sai ya dau ra'ayin Abubakar Siddiq radiyallahu anhu to sai Allah ya saukar da wannan aya ma kana nabiyin an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ard insha Allah wa ina ayoyin gobe za mu karisa in muna raye insha Allah ta'ala bayani akan su da shiga fassaran su. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa mu dace, Allah subhanahu wataala ya taimake mu, wallahu ta'ala alam. Abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ikon aiki da shi, ya ba mu lada. Abinda muka yi na kurakure Allah subhanahu wataala ya yafe mana, ya gafarta mana, ya ganar da mu abinda yake daidai, ya kuma tabbatar da mu akan sa, wallahu ta'ala alam. Na'am.